من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين، الفاتحة خاتم الهادي الناصر، وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى الله وعن الأولياء والصالحين. Godiya tabbata ga Allah Ubangiji Madaukin Sarki, mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan lokaci na ci gaba da karatun da muka saba yi, musamman a wannan dare na ran Juma'a. Littafin Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, mai suna Raf'ul Malam amman rafa'a wa kabada ibtida'an bi Sayyidil Anam, littafin da yake karantar da mu addini, littafin da yake karantar da mu sallah, littafin da yake karantar da mu yanda za mu bauta wa Allah, da mu bin sunnan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba tare da kaucewa ba, ba tare da ta'assubanci ba, ba tare da kuma duwayo, wato da yayi da wayo ko da yayi da wani Allahu ta'ala alam abuwa da wanda suke da yin marasa kyau. To a daidai wannan lokaci ina so dan zankarantar da mu, musamman a wannan rana, rana mai albarka, musamman rana yau da aka tashi da abu mai girma, yau rana na Juma'a, ranar da an yawaita zikirin Allah, wanda insha Allah gobe shine tara ga wata a kirge na gwamnati, kamar yadda an kirge ranar Juma'a aka ce 1 ga wata, to zuwa yau muna 8 ga wata, gobe 9 ga wata, jibi 10 ga wata. To a larabci a irin wannan wata al-Muharram, wannan rana ne ake kiransa da wato rana na gobe ake kiransa tasu'a, jibi ake ce mishi ashura. Shi wannan tasu'a da ashura ranaku ne wanda a larabci ake gaya musu kamar 9 ga wata da kuma 10 ga wata, kawai abinda ake nufi kenan. Sai dai wasu suna ce mishi ta da larabci al-ashura ko kuma at-tasu'a, imma a yi shi da madda, imma a yi shi da taksiri, duk ana iya yin shi ya halatta. Misali mutum ce ashura ko ashura'a bi taksir kenan, ashura'a ashura'a bi wancan kuma tasu'a ko tasu'a. To abinda nake so in zankaratar da mu, mun sani cewa ya inganta a cikin sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wayannan ranaku guda 10, goman da ya cika 10 kenan da kuma 9 ana yin azumi. Duk da cewa bai inganta ai azumi a 9 ba, amma ya inganta ai azumi a 9 saboda hadisin nan wanda al-Imam Muslim radiyallahu ta'ala anhu ya rawaita hadisi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qadima al-madinata fa wajada al-yahuda yasumuna yawma ashura. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin Madina, sai ya samu Yahudawa suna azumi a ranar 10 ga wannan wata na ashura din kenan. Shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo garin Madina ya samu suna yi, wa qalu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar ya tambaye su suke bashi amsa, inna Musa samahu, ai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya azumci 10 ga wata, wa innahu al-yawm alladhi inna fihi min fir'auna wa ghariqa fir'aun, lalle a wannan rana ne wanda annabi Musa alaihi salam da mutanansa suka tsira daga fir'auna, sannan kuma a wannan rana din ne shi fir'auna ya dulmi a cikin ruwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka shi. Fa sama annabi sallama shi ma sai ya azumci wannan ranan, wa qala annabi sallama yace nahnu ahqqu bi Musa minkum, mun fi cancanta da annabi Musa fiye da ku. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu mu annabi Musa namu ne, saka mu za mu yi azumtan don murna da annabi Musa alaihi wasallam fiye da ku, yanda za ku yi azumta don annabi Musa ya kira. Sai zamo 10 ga wata ana yin azumi, ya inganta ne a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba san zuciya bane na wasu ko kuma bayani. Duk da cewa an saba ana yin shi tasu'a, an saba ana yin shi da tasu'a din kenan. To wannan yin azumi da ake na tasu'a din, da wanda mun sani an saba yin shi wasu su yi tasu'a, wannan ana yi ne kawai kamar yadda yake al'adan mu a nan da yawa an saba idan ana yin wasul ne, mana taran da ake yi ba shi yazo a sunna ba, amma 10 yazo a sunna. Malamai sun yi maganganu daban-daban, daga cikin malamai akwai wanda suka ce kamar irin su al-Imam al-Qadi ibn Musa al-Yahsubi, mun sani mai ashifa babban malami ne, alkadi ne a musulunci, masanin fiqh ne, masanin hadisi ne. A fahimtar sa cewa maganan cewa ashura ko tasu'a maganar da ake na cewa za a yi azumi manzo Allah sallama ya samu yahudawa ne suke da yawan su malamai da dama sun tafi kan cewa manzo Allah sallama ba yahuda ya samu suna yin azumi ya azumta ba a'a tun a garin makka manzo Allah sallama yana yin azumi a ranan ashura din nan sannan manzo Allah sallama da yazo garin madina sai ya samu su yahudawa su ma suna yin azumin to da annabi sallama ya same su suna yi sai suka ce annabi da ya jinkirta yin azumin saboda mun sani cewa farkon musulunci ana gabatar da abubuwan da suke wajibatu ne da manzo Allah ya zo garin madina sai ya samu su ma suna yin azumin sai annabi sallama ya tambaye su sannan annabi sallama ya nuna tabbaci da ci gaba wanda ya zama haka cikin shari'ar musulunci kamar yanda malamai da dama sun yi bayani akan wannan wannan hadisi asali da cikin hadisai wanda suka tabbatar da sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yin azumi ranan ga wata na wannan al-Muharram din saka abu ne wanda yake ya hadu wannan shine asalin sunna na manzo Allah sallama 10 ga wata amma duk malamai su na sauma yawmi ashura al-yawm wato sunna laysa biwajib na sunna ne ba wajibi bane wannan ranan ashura din nan sunna ne ba wajibi ne kamar yadda wasu sukan dauka cewa ai wannan wajibi ne sabanin malamai ya samu ne akan cewa farkon wata ake yi aka wato farkon musulunci ne aka wajabta shi koko aka sunnanta shi koko karshen musulunci kamar yadda dazu ne bayani wasu malamai ta akan cewa annabi ya fara yi tun a garin Madina san da yazo garin Makka ma ya ci gaba da yi wasu kuma sun tafi sabanin wannan kamar yadda irin su Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i da wasun su da suka tafi wasu malamai suka ce ma mustahabbi ne a sunnan ba sunna bane wajibi don mun sani akwai sunna muakkadi akwai sunna wanda yake shi kuma ba muakkadi ba wanda suna cikin raga'ib ne wasu sun tafi akan haka ne saka ala ayyi halin duk wanda ya azumce ranan Ashura yayi azumta ne na sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan bugu da kari wannan rana ne wanda ya kamata mu jajanta wa junanmu duk da rana ne da muka ga abubuwa wanda yake mai girma ranan da aka samu bala'i a cikin addinin musulunci na wato kashe jikokin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gare su ya kara jin kai ya kuma kashe mu akan gudun su ya kara mana soyayyar su wanda a wannan rana musulunci ya ga barna ya ga hadari na wasu daga cikin wato khawarijawa wanda suka dauki wannan dama domin kuntatawa addinin musulunci da kuntatawa iyalan gidan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saka lalle duk lokacin da tarihi ya tuna wannan abun zuciya zai sosu ba za a ji dadi ba kamar yadda al-Imam al-Busiri yake cewa wato kulli yawmin wa kulli ardin likarbi wato dukkanin kowane rana da kowane kasa yace mu muna cikin bakin cikin tunda wannan lokacin na ranan Ashura da aka yi a Karbala karbun wa bala wanda manzo Allah sallama ya zubar da hawaye a lokacin da sayyidina Jibril ya kawo masa bayani na abin da zai faru na sayyidina al-Husayn kuma ba sunna bane daga manzo Allah sallama kamar yanda mun sani a yanzu wasu kuma suka dauki wannan dalili suka ce wannan sunna na manzo Allah na azumin a daina yin sa ya kamata a ce a dauki yin wani abu daban misali yanda wasu ko misali suke nuna bakin ciki ta yanda za a je a dinka bakacin kaya ko kuma a fito ana dukan jiki ko ana yaga jiki da wasu abubuwa makamantan wannan to lalle wannan wanda yayi bai yi sunnan Annabi Muhammadu ba abinda sallallahu alaihi wasallam yayi dole ne zuciya za ta ji zafi dole ta ji zafi na taba jinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma abinda zamu duba shine yan uwa 12 ga watan Rabiul Awwal a wannan watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya manzo Allah da kansa yana fadin cewa ina yi ma duk Allah na ta aziyana bamu yi wani rashi sai da Annabi Muhammadu ba amma rashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari ya samu zo mu dinga yanka jikinmu muna fadi a titi ko wani abu makantan irin wannan ba wannan kuskure ne muna bada shawari da kikan fahimta da kuma kusantar juna lallai bakin ciki dole ne duk musulmi ya ji aransa na taba jikan Annabi Muhammad sayyidina al-Hasan sayyidina al-Husayn domin zuciya ne daga cikin tsoka na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna Fatima alaiha salam wanda Annabi sallama ya fi santa akan dukkanin iyalan gidansa sabanin wato wasu jawabai da su zazzo to amma duk da haka abu ne wanda bai sa kuma hakan mutum da ya je shi yayi aiwatar da abin da zai saba ma Allah ba amma dole duk musulmi ya ji bakin ciki duk wanda zai farin ciki da murna da wannan abun to ya tabbatar shi munafiki ne ba kwararren musulmi bane. To maganan da muka yi na maganan Ashura abin da yasa na kawo wasu sun na kawo cewa bai kamata mai azumin ba. A wannan sunnan Annabi Muhammad ne. Madalla shi kowa sanin abin zai faru kamar yanda mu muna da ilimin muna da imanin cewa Annabi ya san gaibu. Duk da cewa ba kowane gaibu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ba, amma duk wani abin da dan Adam zai yi shi manzo Allah ya san sa. Wannan nafsi ne na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'ani ma ya tabbatar da haka. To amma Annabi ya sunnanta wannan sunnar ba abin da zamu yi fiye da mu yi hakan don mu nemi wato yardan Allah a ta hanyar bin Annabi Muhammad wa in tudiyuhu tahtadu wa ma'al rasul illa al-balagul mubin, lallai ba abin da ya cancanta fiye da mu yi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallama lokacin da aka yi azumin watan Ramadan a watan Ashura, manzo Allah da kansa sallama yana cewa man sha'a samahu wa man sha'a tarakahu, wanda ya so yayi azumin, wanda ya so kuma ya bari. Saka idan mutum ya so zai yi azumin, idan mutum ya so kuma zai bari, wannan ba wajibi bane, wannan ya inganta daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya so yayi azumi, wanda ya so kuma kar yayi, domin wasu daga cikin iyayen mu sun da cewa kaman abin wajibi ne, a to wannan ba wajibi bane. Wanda ya samu hali yayi muwafaka da sunnan Annabi, wanda bai ba kuma ya bar sunna ba da a mai uku ba sai dai amma akwai abin zargi ne a ciki. To ɗan uwa kamar yadda suka sani kullun idan munasaba ya zo da mun so mu khassasa wannan abin mu mai karatu, amma sai muka ga ba wani abu bane ba iya abinda mu bawa junan mu nasiha, sannan kuma mu karantar da junan mu abin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma mu jajantawa duniya na bakin ciki da muka samu a wannan rana, domin duk abinda wata shekara ya maimaitu lalle ya maimaitu a zuciyar mu zamu ji wannan zafin. Al-Imam Al-Busayri yace kullun ne ma muke ji. Maulana Musa Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda shine marubucin wannan littafi, domin nuna mana girman Sayyidina Hussein, yaji ya ziyarce sa, ya ziyarci wannan kabarin Sayyidina Hussein, Allah ya kara masa yadda a ƙarshen rayuwarsa, wanda ya ka cikin sirrul kalbi a cikin diwanin sa. To zamu tashi a shafi na 11, a shafi na 9 kenan, zamu tashi a shafi na 9 wanda mun yi magana akan wancan sati yanda ya wajabta abi alayhi sallam, da yanda muka samu sayyidina Abdullah ibn Umar, dan sayyidina Umar ibn al-Khattab, sahabin da ya fice a cikin sahabbai wajen bin sunnar manzon Allah, wanda ta kai ga cewa sayyidina Umar Abdullah ibn Umar sahabi ne wanda ya zo zai wuce waje kawai yaga aka ga sahabbai suka ga ya tsaya da wasu tabi'ai, suka tambaya ni wai shin da'i sallah ne, ajeji wannan hadimin sai ce ai kafin a wuce, sai da zunzurutun bin sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashe yan uwa wa'annan su ake nufi da sunna, kwaikwayon Annabi Muhammad a maganarsa da aikinsa da ɗabi'ansa. Duk da mun tabbatar a karatun da muka gabatar menene sunna menene bid'a, cewa babu wata sunna wanda take mafi girma a sunnan manzo Allah fiye da la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Allah da kansa yake gaya mana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, shi Allah ce wa zakara Allah kaseera, wanda ya zikiri da yawa, wannan shine tataccen dan sunna. To wannan littafi yana mana bayanin ya dake ka zama dan sunna. Dan sunna na farko shine mai bin Annabi Muhammad gudade sau da kafa, Allah ka bamu iko. A wannan shafi na tare yanda zamu ci gaba, Maulana Ibrahim ya kawo bayanai da yanda aka yi sai ke cewa wa asaru ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tiktifaihim sunnatahu akthar min an tuhsa wallahu almuwaffiq muwaffiq, yace lallai wato hadisai da suka zo da bayanai da suka zo na yanda sahabbai suke bin sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthar, yana da yawa, yafi karfin mutun ya kiyaye shi. Wato amma zamu kawo abinda zamu kawo, wallahu almuwaffiq, Allah shi ne wanda zai sami ka tare mu kawo daidai. Yace wa ashaddu ma ra'aitu, mafi tsananin abinda na gani, ya daga cikin mafi tsananin abinda na gani na bin sunnan da sahabbai suke Annabi, da girmama sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suke yi, an jami'ul ilmi da sanadin sa an Abdullahi zuwa ga Abdullah, annahu su'ila an salati safari, an tambaye shi yaya hukuncin sallan safari, tabini man khalafa sunna ya kafirce, shi yace wannan akwai tsanani a ciki, amma kuma ba komai kai shi wannan tsananin ba sallallahu alaihi wasallama, yace wannan ya daga cikin abin da na gani wanda yake mafi girman abin da ya ishara ga bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda tabi'ai da sahabbai suke kai. yace fa man ta'ammala duk wanda ya duba qaula sayyidina Umar magana sayyidina Umar radiyallahu anhu lil hajar al aswad hadisi da baka gabatar akan al hajar al aswad lokacin da yazo na sunbantan sa yana cewa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba domin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka yana sunbantan ka ba kai dutsin nan ba kabbalta ka da ban sunbace ka ba wato abinda muke so ai su sahabban annabi sa aiwatar da sunnan manzon Allah ne in ma yayi daidai da hankalin su ko bai daidai da hankalin su ba wanda a yanzu mun sani da yawa ana kiran mutane da cewa wai ku auna maganan annabi in hankalin ku bai karfi ba shikenan ku watsar da maganan manzon Allah su ba haka ake bin sunnan manzon Allah ba sahabbai ba haka suke ba idan su abude ne amma arfe yake ma'ana idan su abude yake wajen abin da suke aikatawa amma arfe yake wajen bin annabi Muhammadu idan zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka ce wai sai yayi daidai ba misali yanda zamu zo magana akan hadisan da ake magana na wanke a moda so bakwai ko so shida sabanin ruwaya da akan cewa in kare lallagi hadisin lallagin kare a cikin moda da yawa yake ga malamai suna magana wanda kaman ba shi da amfani mutum ya zo ce a yaya yace annabi sallama yace in kare yayi lallagi a cikin kaza sai wannan ba fahimta bane idan aka ce annabi sallama yayi umurni kafin ka akai tafakkuri tukunna na waye ne annabin nan tukunna shin ilimin ka da yake da manzo Allah sallama da yake da annabi Muhammadu balle kace duk abinda annabi ya faɗa sai hankalinka ya baka wannan ƙarya kake yi ilimin mu mu kanmu ya bambanta da ya samu wannan malami wannan kaza amma ya bambanta da ya samu almajiri ya bambanta in kasuwa hankalin kowa daban ne in dai kuwa hankalin kowa daban ne balle kuma a ce shugaban halittar da yafi annabi Adamu ilimi yafi annabi Musa in an tara annaba gaba daya annabi yafi su ilimi amma kuma wai kana neman wai ka kwatanta iliminka da nasa hankalinka da nasa inna ali radiyallahu anhu yake cewa hankalin manzo Allah sallama yafi yashin duniya tsira kai abun ma ba zai kwatantu ba saka yan uwa mu sani idan annabi ya fada iya abinda zaka yi ka fara sallamawa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima yuhakkimuka fima shajara duk abinda yazo sai ka sallama annabi Muhammadu to mun ji yanda sahabbai suke yana cewa dutsin al-hajar al-aswad ban sunbance ta ba don wani daraja da naga tare da shi sai don domin naga annabi yayi in annabi ya kawai ba a tambaya aiwatarin yaso ne in falalanta daga yanzu mu duba yan uwa a ce sahabban annabi sallam duk abin da annabi ya faɗa musu na almugayyabat sai sun yi tunani da hankalinsu yanda yanzu daga wai malami yazo ya saka hadisi a gabansa guda 100 guda 60 yace duk ƙarya ne mene wai ta saba da hankalinsa ba haka sahabbai suka ba idan muka zaka qur'ani ba za mu dinga karantawa ba komai bane kake da ilimin sa a'a akwai abin da Allah shi kadai ya barokan sa sani wani abin mutashabihat ne Allah shi kadai ya barokan sa sani wani abin ko ba mutashabihat bane kai ne kokolwanka ya gaza dan ba kuma Allah ya baka ilimi ba wato ututu min ilmi illa kalila Allah ya taimake mu to sayyidina Umar yake cewa ina sunbanta ne dan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana sunbanta wa qaul ibn Umar maulama shibran yace ku duba wannan shibran yana nuna mana cewa yanda fa ake rikon sunna annabi ne addu alaiha bin nawajis idu kai riko da sunnan manzo Allah kai a tafi wannan shine tafiya sayyidina Umar yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha fa fa'altuhu yace ibn Umar lokacin da yaje zai kewaye bishiya aka ce masa wai me dalili yace kawai naga annabi yayi ne ni ma nayi ba fa dalili ku duba wucewa zai yi sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya ji inuwa da wannan bishiyan shi ma yaje ya ji yazo zai wuce wani wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan gida yaje aka tambaye sa me yasa kai yace kai annabi ne yake sa ne wannan ya ishi hujja Allah ka ba mu ikon koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa tabayyana lahu annal wajib ala almuslim lalle ya bayyana duk wani kula mun dauko jumlan farko zai bayyana masa cewa wajibi ala almuslimi kan muslimi anna kullama arafa duk abinda muslimi ya san anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shi aw fi'lahu ko ya san cewa aikin ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hakaza aw fa'ala wa hakaza ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka kadhalika la yanbaghi bihi badalan fi shay'in dakka wajalla shi yace duk abinda aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kadan ne abin ko me yawa ne karami ne ko babba ne dole ne duk musulmi bai wajaba wajibi ne kar ya canza ka bi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko karami ne ko babba Allah ka ba mu ikon bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhraja muslim yace imamu muslim ya rawaita hadisi daga Ka'ab ibn Uzra Allah ya kara musu yarda annahu dakhala al-masjid Ka'ab ya shiga masallaci wa Abdurrahman Al-Hali Abdurrahman ibn al-Hakam yana nan a wannan wajen Abdurrahman ibn al-Hakam a wannan wajen yakhdubu qa'idan yana khutba a zauni ya shiga masallaci sai ka sami limami na khutba amma a zauni fa qala sai ya ce unzuru ila hadha yakhdubu qa'idan ku duba wannan mutumin yana yin khutba a zauni mukarkala Allah ta'ala bayan ga nassin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mana cewa wa idhara aw tijaratan aw lahwan in faddu ilayha wa tarakuka qa'ima ya rasulullah idza tijaratan aw lahwan in faddu ilayha gashi nan in sahabbai suka zo suka ga tijaratan wani kasuwanci wasu daga cikin sahabbai wanda Allah ya zarge su in faddu sai su bari su tafi su je wajen kasuwancin wa tarakuka qa'ima su barka annabi a tsaye ma'ana mahallu shahid na sahabi annabi Allah ya ce wa tarakuka qa'ima kana tsaye ga wannan yana khutba a zaune sai ya fara zargin shi take bai yi shiru ba saboda ya ga ya saba da sunna idan mutum babba ne ya gani ya saba da sunna annabi sallama matakan kana da iko ka isar masa da sako amma ta inda ya dace wa akhraja muslim sayyidina muslim ya rawaita hadisi aidan umara ibn ru'ba daga umara ibn ru'ba annahu ra'a bishr cewa bishr ibn marwan ya gan shi alal minbar akan minbar rasi an yadayhi ya daga hannunsa قال يتي قبح الله تينك اليدين الله يمونن تا wannan hannun kaman addu'a ne wanda yake masa ishara ga cewa ana zargin sa domin tainika ismu ishara lil muannath wal muzakkar ana yin ishara ne lil muannath al musanna afwan ga wanda yake muannasi musanna idan abu kaman biyu tani taini haka dai shi ma ana masa li'rabin sa Allah ya taimake mu laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu ala an yula bi yadihi hakaza yace wallahi manzo Allah sallama idan ya hawo minbari ba daga hannayensa yake yi yayi haka ba a'a abinda na gani Annabi sallama yana yi da hannayensa yana nuni ne kawai haka yani akwai wanda yake muakkadi akwai wanda yake wajibi akwai wanda yake mustahabbi akwai wanda yake adali akwai wanda yake raga'ib ne to duka wannan bayanan su yana da fadi Allah ya bamu taimako to amma hai'a a sunna kawai sahabin nan yaga an canza amma bai yi shiru ba wa fil bukhari maulana shubran yace akwai hadisi da aka rawaita cikin sul bukhari ikhtalafa aliyu wa usman sayyidina aliyu da sayyidina usman radiyallahu anhuma sun yi sabani wa huwa bi usman sunna usfana fil mut'ati akan maganan mut'a usfana yanda aka yi a kadiyar sayyidatuna safiya Allah kara mata yadda fa qala ali sayyidina ali yace ma turidu illa an tanha amrin fa'alahu rasulullah lokacin sayyidina usman dan shi bai san bai rica mu ayyashi daga annabi sallam akan haji wanda ake yi na mut'a ba dunin mun sani akwai zikirani wanda akwai haji ifradi shi kuma sayyidina usman radiyallahu anhu bai san yaga an hada haji da umra a wannan lokacin duk da ka haji to amma shi bai shi yi wannan to dalilin wannan sai ya zamo shi sayyidina ali yana da hadisi garanti daga annabi muhammadu sallam to sayyidina usman yana kin ai yana yin umriya matsayin sa na khalifa to sayyidina ali kawai sai ya tashi da dai aikin hajjin sa sai niyya yayi kiranin a hade yake cewa nayi niyyan aikin haji tare da umra ya hada shi a tare shi kuma sayyidina usman radiyallahu anhu sai ya kalli sayyidina ali da ya kalli sayyidina ali to sai amsan da sayyidina ali yake ce ma sayyidina usman falamma a zalika ali ibn abi talib lokacin da sayyidina ali ibn abi talib lakin da sayyidina usman yaga ali ibn abi talib sayyidina ali ibn abi talib ahalla bihi ma jami'an yayin aikin haji da umra a lokaci daya zai kira ni kenan wa qala yake ce ali sai yace ma kuntu li'ada sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi qawli ahad yace wallahi bazan ba sunnan annabi da maganan wani ba mu duba lokacin sayyidina usman yana kan muqami na khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali amma yaga ya saba da sunnan da shi bai san sa ba shi sayyidina usman bai san wannan sunnan ba shi kuma sayyidina ali ya rike wannan sunnan yace ba zan janye ba daga barin sunnan annabi muhammadu akan hadith wato duk wani wanda in ba annabi muhammadu bane in dai wajen jin shi da annabi ne to ba kowa bane ba Allah ya saka wa sahabban annabi ya kara mana kuma kokarin biyin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kitabi ikhtilaf alhadith lil imam ash-shafi'i wannan shi bayani yace akwai littafin ikhtilaf alhadith na al-imam ash-shafi'i radiyallahu anhu me al-imam ash-shafi'i yake yake fadi a cikin wannan littafin na'am al-imam shafi'i malik wa shafi'i akwai bayanin sabanin al-imam malik da al-imam shafi'i akhbarana abu muhammad ar-rabi ibn sulaiman al-muradi abu muhammad ar-rabi ibn sulaiman al-muradi al-muazzin sahibu shafi'i adani ne amma al-majirin al-imam shafi'i ne qala yace sa'altu shafi'iyya أثبت الخبر عن رسول الله. دون دليل كتشف مكتبة اللاباري يا إن جنت زواج أني محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يتي كتبت هذه الهجة في كتاب جامع العلم. سينتي والإمام الشافعي أعد من هذا مذهبك شن مذهبك شن ونندلي لن كربوتان زنجن أوك أمتأي مذهبك ني ونندلي لن كني يتي إيه ولا تبالي ان يكون في هذا الموضع يسكو باك باب ما باب بركه دمو با idan har naje na kirga wannan nace shi ma haka ka tafi akan wannan manyan mazhabanka fa kala shafi imam shafi yace idza haddatha thika an thika idan har as-sikatu ingantaccen munda aka dauki ruwa shi ya kawo hadisi an thikati daga wani thika ingantacce ma'ana an samu can din hadisi an wani ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yantahi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa sabitun an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma na same shi to wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba he wai wanda ni na tabbatar maka ba duk wanda ka same shi ya zama daga wani har yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to tabbatar da wannan wala natruku li rasulillahi wannan shine mazhabar mu ba mu bare wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi daya abadan har abada in dai ya inganta daga annabi tabi'an nan ba su bari ayyumman mu al-imam malik al-imam shafi'i al-imam abu hanifa dukkanin su wanda kaga malamai sun yadda da su ba su barin hadisi dai in ya inganta daga shugaba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace illa hadisan in kaga mun bar hadisi to hadisi ne wujida an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadisun yukhalifu sai wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba da wannan hadisin a wajen malaman hadisi suna kiransa shazi hadisi yanda yake shazi an samu siqat sirrutu hadisi ya buje na wani siqa ko kuma ya buje na wani wanda yake hadisi mukhalifi na siqa to wannan hadisin shazi ke an fa inda hadisin ba sai dai mun ga hadisin shazi ne wa idza ikhtalafa al-ahadisu idan su aka same su daga manzon Allah falil ikhtilafi fi hawajani to akwai hanyoyi guda biyu da muke amfani inji al-imam shafi anan al-imam shafi yana so shiga da mu usul al-fiqh ha yanda ake jam'ul ahadith al-hadith al-muta'arid hadithin da aka zo wannan yazo yayi umarni wannan yazo ya kore ko wannan yazo ya saba yanda muka samu wasu daga cikin wayin da basu fahimci addini ba suka dinga magana a kwanakin baya akan wasu hadisai guda biyu yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annoba ba zai shiga garin Makka ba ya za a yi at-ta'un wal waba wanda basu bambanci me at-ta'un wal waba ba kafin ma ka san hadisai sun ga arudi sai ka san fassaran su amma mutum bai san fassaran su ba ya za a ce duk ƙarya ne in wa mu yi hakuri fanni ne guda wajen malamai na usul fiqh yanda in hadisi yazo yayi ta arudi da junan sa yaya za a yi a hada su malamai sun kawo wajaje wasu sun kawo har hawa biyar akwai yanda za a dauke hadisi yanda kamar al-imam shafi zai mana bayani in insha Allah mu zo mu kawo wanda malamai suka tantance su to imam shafi yake cewa idan hadisi ya samu sabani abu na farko an yakuna bihi ma nasihun wa mansukhun na farko zamu dauki wanda yake nasihi akwai mansuhi an-nasikh wal mansukh shine hadisi wannan ya zo an yi bayani misali ana yin wani abu kafin misali kafin a lokacin da aka saukar da bayani akan haramta shan giya ai lokacin ana shan giya shi yasa wasu suke cewa ruwayan da aka rawaito na al-imamu Ali alayhi salam da wasu bayani na wasu sahabbai akan cewa an samu wasu suna shan giya to wannan magana ala ayi halin bani magana akan ingancin sa ko na abu a duk sahabi idan wasu suna daukan wannan a matsayin aibata sahabbai ma sayyidina Umar ma sayyidina Ali ma wasu daga cikin sahabbai to duk sahabi da aka same shi yayi wata dona abinda bai haramta ba a saukar da haramcin sa ba to a wannan lokacin ai wannan abun bai zama haramci ba addini halal ne sai an haramta abu ne yakan zama aibi ga sahabi
amma in baka san lokacin ba yaya kaza ke dole sai ka san tarihi malamai suka ce annasu bil mansukh la yakunu illa idha ulimat tarih sai dole an san tarihi a wannan hadisin wanne ne farko sannan ka san wanne ne attali lahu tukunna ka ce wannan ya shafe wannan amma in ba san tarihi ba to bar mu ji za a yi annasu bil mansukh la budda sai an samu annasu bil mansukh fa na'malu bin nasikh sai mu amfani da wanda yazo ya shafe wancan kamar da qur'ani wato ke sarki na ga mana cewa cikin alqur'ani Allah yana cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko in ya ga dama ya shafi in ya ga dama ya tabbatar to idan mun samu annasu bil mansukh wa natruku al mansukh sai mu bar wanda aka shafe shi wal akharani takhtalif wasu kuma ana samun sai sabani wa dilalatun ala ayyihim an nasikh babu kuma dalili wala dilalata ala ayyihim an nasikh maganan da muka faɗa kenan ana samun hadisi yazo wannan daban wannan daban amma ba mu san wanne ne ya safe wanne ne ba fa zahaba ila asbati riwayatain fa nazhab yace zamu tafi cewa riwaya mafi inganci sai mu dauki wanne ne sahihi ma'ana sai mu ba ne mai amfani da ashaz wanda hadisi shazi da muhkami sai mu dauki hadisi wanda za a yi hukuncin sa da hadisi wanda yake shazi mu bashi wanda ya saba sai mu bashi mu dauki wanda ya inganta hanya na biyu kenan fa in takafa'at in kuma dukkanin su sun yi daidai wancan ba wanda ya shafe wani ba musan tarihi ba nabi kuma kowanne ingantacce ne magana da yake kenan to ya zami yace zamu tafi ila asbi alhadithaini bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi anan sai mu dauki wani hadisi ne yafi kama da sunnan annabi muhammadu wani hadisi ne shi kusanci da alqur'ani anan ne zamu dauka sima siwa maktilu fi alhadithaini min sunnatihi a cikin su sai mu bar wanda ya saba daga sunnan sa ko kuma ya saba da qur'ani yace wala ya'du hadithani ba yanda za a yi hadisai biyu su wuce wannan abin ikhtalafa anan nabi wanda suka saba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yujara fihi ma hadha dole sai an samu wannan abu ukun aw ghairihi ko wannan sa mimma yadullu ala al-asbati min ar-riwaya a cikin su ko a samu imma daya kuma ya zamo yafi da inganci imma kuma daya a duba yafi kusanci da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bar wancan wanda yake ya faɗa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idza kana alhadithu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-imam ash-shafi yace idan hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la mukhalifata lahu id anhu ba a samu wani wanda ya saba daga manzo Allah ba to ba wani maganar da zamu dauka wa kana yirwa amman duna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ko muka samu wani hadisi an rawaita shi daga wani amma ba annabi Muhammad bane lam yazid quwwatan ba dai ƙara hadisi manzo Allah karfi ba wai kace wai maganan wane ya nuna girman maganan annabi a he dai annabi maganan sa nuna girman maganan wane sallallahu alaihi wa sallam inji al-imam ali yake cewa wa hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin annabi Muhammad mustaghnin bi nafsihi ya wadata da kansa in an ce annabi ya rawaita wannan ya isa ba wani kace wai annabi ya ce amma he mun jira wane ya ce wannan ka na banza annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗa ya inganta sallallahu alaihi wa sallam sannan yake cewa wa in kana yurwa amman duna rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan muka ga arwaci hadithun wani hadisi amma daga wani ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yukhalifuhu ya saba da magana manzo Allah kamar yanzu masalan misalin fadl da kabdu wanda in Allah da in mun zo wajen za mu bayani tare da gamsarwa da fahimta wanda za a kawo hadisi karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wai dauko wai maganar malam wane ya ce wannan zalunci ne a duniyar da aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in uwa mu hakura mu bi maganar manzo Allah malam wane ya saba da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe masa sai da mun sani la'alla malam wane yana da kokarin bin sunan annabi Muhammad anan yayi kuskure to sai menene babu wani cikakke in ba annabi Muhammad ba manzo Allah zima sa'aqat wa man lahu al-husna faqat alaihi jibril haq bi kulli nurin mutali sallallahu alaihi wa sallam to anan abinda yake cewa in aka samu magana na wani ba manzo Allah ba lam altafit ila ma khalafahu bana duba maganan kowa in ya saba da manzo Allah inji al-imam ash-shafi'i wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aula an yu'khadha bihi shine wanda yafi wajibci dole ne a dauki maganan manzo Allah walau alima man rawa anhu khilafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnatahu ittaba'a insha Allah yace ai shi ma wanda ya rawaita hadisin da ya san maganan manzon Allah ya saba da nashi yace da ya bar maganan sa ya dauki na annabi Muhammadu shi yasa ni ma zan dauki maganan annabin in bi shi in bar maganan wanda ya saba da na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan inji al-imam ash-shafi'i mulmi shibran sai yace wanzur da Allah dan uwa kai duba ila tarki as-sahaba idan da sahabbai suka bar aqwali akabirhim maganan su aqwali akabirhim maganan manya manya ya isan musu
daga wannan to shaudi kar maganganun hadisin wasu ai hadisin maganganun manyan sahabbai saboda sun samu hadisi garanti daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace qal fi iqad al-wasnan atkin litafin na iqad al-wasnan an fada wa fi bughi al-maqasid da litafin na bughiyat al-maqasid me aka ce ka tarki khilafi Umar fil maftuta yau yana buga misali idan aka uku shi ma haka ya faru li hadisi Fatima binti Qais fi hadisin Fatima binti Qais Allah ya kara mata yadda aka saba da sayyidina Umar aka yi wannan abin ko kuma sayyidina Umar ya bar sabanin ya hawo maganan hadisin binti Qais wannan sayyidina Fatima binti Qais mijinta ne ya sake ta mun san labarin ta da ya sake kana da kai ba ta aure ya rabu shika uku to me tsakanin mu da kai sai ta kai annabi ya ce eh lallai ba ke ba shi to ba ke bari kiti shika uku amma kuma tana zauna a gidansa to tana so ta bar gidan ta tattara shi gashi ya fara tura abinci ma'ana kamar yanda ta yi in an maka zauna miji zai ci gaba da ciyar da ke in aure ya so za a dawo da shi a to babu wannan idda bara a gidan mutumin da aka yi sake to bara ce idda a gidan na'am afwan muna wana biya dan tsaka na'am ahlan bikum afwan inda Ibrahim yana kawo misalai yace ita wannan sai da tuna Fatimatu binti Qais kamar yadda faɗi hadisin ta da mijin ya zo aka mata abin sai sace ba komai tsakanin da kai ai kai kara ta je ta ga kuma ai tsakanin ka da ita ba komai saka ta je ta na ita sai annabi sallam karshe dai a har Abu Sufyan meta da aure da shauransu wannan shine karshe iftirawa nan hukuncin abin da ya faru wannan abin da ya faru shine duk mace dai bara ta idda a gidan mijin da yake ta ba wa fi tayammum al-janabi li hadith Ammar haka maganan mai janaba yake mama idan mun duba hadisin Ammar hadisin Ammar wanda shi ma hakan ya tabbata na akan ita wannan wato janaba wa fi istidamati al-muharram at-tayyib at-tiba yake mai har qabla al-ihram kafin yin harami li hadisi Aisha sai da hadisin sayyidina Aisha wa fi man'i mut'ati al-mufrad haka wato hana mut'a na wanda yake mai haji ifradi wal muqarin da wanda yake haji kirani li sihha sai da ingancin hadisai da suka zo wanda suka hana wannan wa tarki kauli ali barin maganan ali sayyidina imamu sayyidina usman yanda maulama shura yake kawo mana shi yayi inkarin haji tamattu'i amma ya yadda yayi ifradi a yi kirani amma maulam sayyidina ali alaihi salam ya samu ruwayan tamattu'i daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda duka an yi bayani mai hajjin ifradi shi zallan aikin haji zai wanda zai tamattu'i zai umra zai aikin haji wanda zai kirani kuma zai hada umra ne da aikin haji duka a hadi wanda wa sallallahu wasallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دون وانكم محمد ناصر نكتوا والسلام عليكم